وقبل ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 15 ga wata na biyu shine watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka mai suna masjidul mus'ab ibn umayr a ci gaba da darasin littafin al-fatawul hamawiyya littafin da babban malami shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Alim ibn Abdul Salam ibn Abdul Alim ibn Tamiyah al-Harani thumma Damaski ya rubuta wanda yana daga cikin malamai na karni na 7 an haye shi 661 ya rasu 728 ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mushi jin kai da rahama ya amfanar da mu dukkanin abin da zamu ji a wannan littafi mai albarka littafin yana magana ne abu sa tabbatar da siffofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan ɗaya ne daga cikin littattafai wanda suke karantar da kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala musamman janibi na al-asma wa sifat wanda babu yanda za a yi ka san Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ta wannan hanyoyi sannan sanin siffofin Allah da sunayen Allah yana ƙara ma bawa sanin girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai sannan wanda ya zamanto yana da sanin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar sifofin shi to zaka ga yakan ma mutane tazara bangaren abin da ya shahi tsoron Allah man kan la ya'rafu huwa lillahi aqwa sanin Allah ta hanyar sifofin Allah da sunayen Allah tare da tabbatar da wannan to bai ajiye mutum ko ina sai aljanna kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wancan sahabi wanda yake lazumta karanta suratul ikhlas aka tambaye shi yace ina kaunarta saboda sifofin Allah kaga he manzon sallallahu alaihi wasallam yace hubbuka iyyaha ala khalaqal janna kaunar da kake gare ta ya shigar da kai aljanna muna a karkashin gabawar da Sheikhul Islam yake koro mana maganganun a'imma manyan malamai jagorori a sifofin Allah a bayanin da suke akan sifofin Allah subhanahu wata'ala me yasa Sheikhul Islam bayan kawowa dalilai na Qur'ani da Sunna sai kuma ya bi baya da ambatan asar na magabata don a nuna maka fahimtar magabata na gari shine kenan fahimtar tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala bin da ya tabbatar ma kanshi kuma zala sa sai tabbatar ma kanshi kuma dukkanin ayoyin da suka zo suke magana akan siffofin Allah ko hadisan da suke magana akan siffofin Allah to magabata na gari haka suke gudanar da su sun biyo ta kan ayoyin sun biyo ta kan hadisan kuma sun wadatu da abinda manzo Allah sa sai wadatu da shi da abinda sahabbai suka wadatu da shi saboda haka kenan sun tsaya a inda waɗannan suka tsaya ya kawo mana magana ta babban malami Abu Amr al-Auza'i ɗaya daga cikin waɗanda suke tabi'ai ya kawo kuma magana na manya-manya daga waɗanda suke malamai wanda suke a ƙaran nashi da kuma irin yanda suka dinga mu'amala da waɗannan ayoyi da hadisai da suke bayani akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala kusan dukkinsu sun haɗu a kan cewa amin ruha kama ja'at bila kai ku gudanar da waɗannan kamar yadda suka zo ba tare da kwatantawa ba ya kawo mana asari na babban malamin Imam Malik shine Sheikh Rabi'a Rabi'atul Ra'i shine Rabi'a ibn Abi Abdurrahman wanda an tambaye shi dangane da fadin Allah subhanahu wataala Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa a lokacin yace lalle istiwa'i abu ne wanda yake sanannen abu amma yaya kaifiyar take ba abu bane wanda dan adam zai iya ganawa da hankalin shi saboda sanin kaifiya na zatin Allah subhanahu wataala babu yanda za dan adam iya ganawa haka yace daga Allah manzancin manzala sallallahu alaihi wasallam yake kuma wajibin manzala sallallahu alaihi wasallam isarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya isar mu kuma wajibin da yake kanmu shine gaskatawa to makamanci ya hakan kuma yace an rawaito daga talibin Rabi'a shine Imam Malik Allah ya tsince da rahama lokacin da a majalisin shi wani ya mushi tambaya makamanciyar irin waccan tambaya ke kuma sai ba da amsa irin amsar da malamin shi Rabi'a ya bada sai dai duriya Imam Malik a lokacin da aka mai tambaya sai aka ga cibi ya karyo mishi ya shiga wani yanayi a lokacin Imam Malik yayi umarni da fitar da wannan mutumin har ma ya badda a mutumin yace mutum ne wanda yake kenan dan bid'a gabaki ɗayan su sun haɗu a bisa imani da kuma tabbatarwa da abin da ayatu sifat da hadisu sifat suke karantarwa sun haɗu kuma akan gudanar da su a hakikaninsu sun haɗu a kan rashin kwatantawa da siffantawa da kaifiyantarwa shi yasa gabar da za mu tashi ita ce dai gaba ta haɗuwar magabata ko kuma abin da magabata suke nufi da amin ruwa kama ja su bila kai mala Allah ya kai shi da rahama ya ce wa aizan fa qawluhum amin ruwa kama ja'at يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة وحينئذ فلا تكاد قد أمرت كما جاءت ولا يقال هنا إذن بلا كيف إذ نفي الكيفية أما ليس بثابت اللغو من القول ما ليس وأيضا كما دي فقولهم فإن مقبات أمروها كما جاءت وقلا ندى وأن آيوين الصفات كما جاءت كما رين لتزو بلا كيف باتارد فتم تاوابا يقتضي ينهكم سإبقاء tabbatar da wanzar da dilalatiha abinda wannan aya ko nassin take nuni akai alama hi alayhi absa abinda take a bisa hakikanin abinda take kai kenan tabbatar da wannan sifa din da kuma wanzar da wannan sifa din akan yanda sifa din take Allah subhanahu wataala yace yana da hannu tabbatar da wannan da kuma gudanar da nassin haka fa inna hajat alfazan dalatan ala ma'ani saboda tazo lafuzza wanda suke nuni abu sa ma'anoni mabambanta falau kana dilalatuha muntafiya inda abinda suke nuni abin korewa ne la kana wajib an yuqala da wajibi ya ce amiru alfazaha ku gudanar da lafazin wannan aya ma'atiqad amma kuma ku kudarta annal mafhuma minha abinda za a fahimta ghairu muradi ba manuwar da aya take nihi bane ba kaga su a wajen su dukkanin ayatu sifat suna cewa dilalatu dilala ce wanda take alal majaz ba wai akan hakika bane duk inda wata aya ta zo tsaro da Allah subhanahu wataala yana da sifa kaza to a wajen su wannan sai dai a dauka a majazi labudda amma abin tawili amma ba hakikanin yanda aya take nihi ba ko lafazin yake nihi ba akan wannan za a gudanar da shi aw ko kuma a ce inda ba wannan ke nihi ba da ya ce amiru alfazaha ku gudanar da lafazin ta ma'atiqad tare da kuma ku kudurta annallahu la yusafu bima dallat alai haqiqata ba sifar ta Allah da abinda take nuni a haqiqa kenan inda ba ana nihin kenan tabbatar da ayar ko hadisin amsa sifar wannan wanda ya zo da ita in ba hadisin ko ayar ba yana nufin tabbatar da sifar da sai a ce ku hadu lafazin amma kuma mi ku kudurta cewa ba sifar ta Allah da wannan sifa ne to amma ba wannan bane ake ni shi yasa wahina idan fala takunu qad umirat in ku hal za a ce a karanta sifa din a karanta lafazin amma kudurta sabanin wannan to kaga da ba za a ce ba da ba zai zamanto ba umir rat kama ja an gudanar da ita kamar yanda ta zo saboda inda aka ce gudanar da ita kamar yanda ta zo kenan kamar yanda take nuni kamar ma'anarta da take nuni to ka tabbatar da ita wala yaqali hina idhin bila kayf to kuma kaga da ba za a ce ba bila kayf saboda cewa bila kayf ne ya zama babu wani ma'ana a tattare da shi idan na fayil kayfiyya saboda korewa kayfiyya amma laysa bisabitin ga abin da ba tabbatacce ba lahu min alqul inda za a ce ku gudanar da ita kamar yanda ta zo ba tare da fadin kayfiyya ba to kaga da sai zamanto cewa bila kayf ba shi da wani kamar wani tattaka ne na magana amma inda magabata suke ce amir ruha ku gudanar da wannan sifa din kama ja'at kamar yanda ta zo sai sai bila kaifin ba tare da kun kwatanta ta ba ba tare da kun kwatanta ta ba to kaga wannan yana nuni kenan amsa cewa tabbas abinda magabata suka tahi akai akan ayoyi da suke bayani amsa sifofin Allah da hadisan da suke bayyana sifofin Allah subhanahu wataala shine gudanar da wannan sifa din ambata wannan sifa din karanta wannan ayat da wannan hadisin kamar yanda yazo yake nuni akai sai dai kawai kal akwatamta siffatin da siffar halittun Allah ka akwatamta siffar da siffar halittun Allah kamar yanda magabata suke cewa abinda ake ce masa tashbihi ko kuma takayifi shine misali kace kaza kamar na Allah kaza Allah kamar na wani misali ya ce Allah yana da kaza yayin ka kwatanta da na halittun Allah shi ake ce masa tashbihi amma tabbatar da Allah yana da abin ba tare da ka kwatanta abin ba da na halittun Allah kai yarda cewa akwai mahalicci akwai halitta to wannan tabbatarwar da kai shine ka aikata abin da yake wajibinka ba tare da kenan ka fantare ba ka yi ilhadi malam ya ci gaba da cewa rawal asram al-imam asram wanda ɗaya ne daga cikin ɗaliban imam Ahmad ibn Hanbal ya gabata a baya kuma wanda ya tattara maganganu na imam Ahmad ibn Hanbal wanda Allah ya mishi cika hijira tana da shekara 273 da sunnati a cikin kitabu sunna na shi wanda a baya malam ya ka mana littattafan da aka rubuta da sunan kitabu sunna wanda suna da yawa a janibi na aqida littafin da magabata suka rubuta a sunna kitabu sunna kenan littattafai ne waɗanda suke masu yawa wanda shi ma al-asram yana da kitabu sunna na shi kamar yanda dalibin da Imam Ahmad al-Khallal shi ma Imam al-Khallal yana da kenan kitabu sunna nashi haka zamu ga kenan duk magabata suna rubuta na Ibn Abi al-As da sauran duk littattafan da daga an sa kitabu sunna saboda haka kenan kamar yanda Imam Ahmad shi ma yana da sarihu sunna ko kitabu sunna wa Abu Abdullah ibn Batta haka nan al-Imam Abu Abdullah ibn Batta shi ma dai wanda ya rasu hijira tana da shekara 378 ya gabata a baya fil ibana a cikin littafin shi kitabul ibana wa abu umar at-talamanki mutumin talaman wanda shi ma ya gudana abu umar at-talamanki wanda ya rasu hijira tana da shekara 429 Allah ya tsanshi da rahama wa ghairuhum da wasansu daga magabata duk sun fitar da wannan bi istinadin sahih da dangane wanda yake ingantacce wannan al-aqida labudda tabbatar da wani abu na aqida ya zamanto da akwai sanadi saboda al-istinadin min ad-din zamu ga dillata tafai na usul na bangaren aqida suna kawowa tare da salsala in muka koma kuma bangaren tabbatar da wata sifa daga sifofi na zatin Allah subhanahu wataala su kuma zaka ga da hadisan da suke zawo hadisai ne wanda suke mutawatirai zaka ga sifar ko a ce macin qur'ani ta zo sifar da jahamiyya mu'tazila suke inkari da ragowan daliban su irin ash'ariyya kullabiyya maturidiyya karkace sifofin wai a wani hadisai ne suka zo wadanda a ce ma wannan hadisi hasan a sifofin wa sun zo ne cikin qur'ani yanzu sifatul istiwa kaga Allah subhanahu wataala gurare daban-daban ambata ta Qur'ani sifatul yad guri ne Allah ya ambata kaga sifofin ubangi sifatul ulu kaga sifofi ne waɗanda dalilan su sun yi ƙarhin ayi tawilin in kai tawilin waccan waccan wa in kai waccan waccan wa shine kuma ira abin da Ibn Khuzaima Allah ya tsare da rama cikin kitabu tauhid nashi ya wahalar da muawwila sai ya kawo sifa ɗaya sai ya kawo dalile hadisin da yake tabbatar da sifa ɗaya sai kawo shi ta hanyoyi daban-daban kamar hanya goma kamar hanya sha to kage yanzu ya kasa cin sacin sacin yin tawilin su sai zama ya gagara to da haka suke dinga aibanta shi ta kaka zai yawaita ai kawai da ya kawo sai ma shikenan sai da in hanya daya ka kawo kaga suna iya tukanta shikenan su rusa ta to zamu ga wani kiyayewar Allah subhanahu wataala dukkanin waɗannan sifofi sukan zawa ne imma qur'ani imma kuma sunna wadda take mutawatira sunna wadda take tabi'i juna wani lokacin zaka iya ga wasu sifa daga sifofi a lokacin da malamin da yake rubutu ka aqida zai tabbatar da ita sai kawo waɗansu hadisai ko asar waɗanda ba su da ƙarfi to ba lalle zama ba iya su ne madogara shi wannan ya kawo su ne a babe na istinasi wa ghayrun bi isnad sahih da dangane ingantacci an Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abi Salama al-Majshun daga Abdullah ibn Abi Salama al-Majshun wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan shi ma malamai wanda suke na Madina shine Abu Abdullah Al-Taymi yana daga limamai na Madina yayi rihila zuwa Baghdad ya zauna Baghdad har inda Allah subhanahu wataala ya karbi ranshi har inda Allah karbi ranshi haka mutanen Iraq suna ruwaya daga gare shi yana daga cikin fuqa na mutanen Madina ya rasu a Baghdad kuma a can aka yi mishi sallah al-Khalifa al-Mahdi billah shine yayi mishi sallah ya rasu hijira tana da shekara 164 Allah ya zance da rahama wa huwa ahadu a'immati al-Madina ɗaya ne daga jagorori na Madina as-salata guda uku ya aka ce ma a zamanin da ya zamani a Madina to suna daga jagorori 1 2 3 alladina hum sunne Malik ibn Anas wa ibn Majshun wa ibn Abi Zayd waɗannan wa ibn Abi Zayd waɗannan suna daga cikin shahararru fitattu wanda suke zamani a Madina inda za a ce maka imam to a lokacin suna rayu zaka wani zai ce Ibn Majshun inda za a ce imam wani zai ce Ibn Abi Zayd kenan saboda wani zai ce Imam Malik saboda kenan suna daga wanda suka yi shuhura a wannan lokaci a Madina wanda Ibn Abi Zayd shine Abu Harith al-Qurashi al-Madani ɗaya daga cikin fuqaha maabucin nagarta wanda kuma aka ce mutum ne wanda yake mai tsage gaskiya mai faɗinta la yakhsha ahada bai zama yana tsoron wani ɗaya ba kuma yakan ma tattaki ya shiga wajen masu mulki ya bare musu gaskiya gaya musu gaskiya in suna aikata abin da ba shi ba yayi inkari a gare su ka san magabata na gari su ba ɗan tsoro ba suke ɗan nesa da nesa tsoro ne in zaka yi nuna jarumtaka to shine zaka tashi kaje ka wajen shugaba ga kai gashi sai ka faɗi mishi gaskiya amma ta saman minbari ta cikin ɗaki ka faɗi ɗan nesa da nesa tsoro ne saboda haka ka fito ka faɗi ma shugaba ga kai gashi wannan shine abinda tafarki na magabata ya tafi a kai amma Imam Ahmad yace kana yashabahu bi Sa'id ibn al-Musayyib akan kamanta shi da Sa'id ibn al-Musayyib ya rasu hijira tana da shekara 159 kenan da sun ba ai Allah zan shi da rahama wa qad su'ila fi ma ja'alat bihi al-Jahmiyya an tambayi Ibn Majshun dangane da abinda su Jahmiyya suke inkari a lokacin da aka mai tambaya amma ba da sai ce amma ba fa qad fahimtu ma sa'alat anhu fi ma tasayyat al-Jahmiyya yace fa qad fahimtu haqiqa na fahimta ma sa'alta anhu abinda kake mun tambaya akai fi ma tasayyat al-Jahmiyya shin abinda Jahmiyya suka zamanto sun karkata akai ta ka ce at-tasayyu shine al-wuqu'u fi sharri bi ghayri fikra mutun ya kwada sharri ba tare da yayi wani tunani ba akwai wanda zaka ga mutane akwai wanda shi kawai duk abin da aka faɗi kawai shi shikenan babu tunani babu tsinkayawa mafi yawa kuma su suka yi yawa wanda sukan bi ne kawai raƙumi da akala ya aka ce musu wani hallakakke ne su kawai shikenan hallakakke ne ya aka ce musu wani ba kan daidai ba yake shikenan ba za su tsaya ba su kalli to da kace hallakakke ne menene dalili ina abin da yake nuna mun halalce ka cewa na kaza ne to da ka cewa na kaza ne ina abin da ya ja zai zama haka nan kaga wannan shine lazumin ka amma in ya zama za a ce ma wancan halalce ne inesa da wancan ba tare da dalili ba kuma kai baka yi tunani ba kaga kenan sai ka fada cikin sharri ba tare da ankara ba kuma ko kuma ausanin sar sai ma ta saba asal jahmiya abinda jahmiya junan sai bu juna wa man khalafaha ko halafaha ausanin sar da kuma wadanda suka yi da kawantacce ne yaro su suke da muhalafa da jahmiya eh aka ce wadanda suke da hilfi suke da muhalafa da jahmiya kaga sai ka ce irin mu'tazila irin wadanda suke ash'ariya maturidiya kullabiya din da mutaakhiruna na ash'ira duka suna kan irin abin da jahmiya suke kai yasa shubuhar jahmiya da ita zaka rusa shubuhar wanda suke maturidiya da kullabiya da ash'ira wadanda suke mutaakhiruna abinda duka ji ana fadi akan jahan bin safwan irin abinda bishr bin ghiyas yake kai to su ma haka suke kai shi yasa shekul isra a baya yace in ka fahimci warware shubuhar wadancan to zai maka sauki warware shubuhar kenan wadannan wanda suke na baya wanda wasu suna ga kamar irin kutub wanda aka yi na rudud irin ar-raddu ala al-jahmiya na darimi naqadu imam abi sa'id akan bishr bin ghiyas al-marisi irin ar-raddu ala al-jahmiya na shekul islam ar-raddu ala al-jahmiya na imam ahmad ibn hanbal suna ga kamar wai karanta wadannan littattafai din a yanzu kamar akwai wani nau'i wanda yake na fata lokaci ko kuma tuntun wadanda aka ma rudud din babu su kamar cewa misali ar-raddu ala al-bakari a ce to yanzu ina bakari yake ar-raddu ala bishr bin ghiyas al-marisi yanzu ina bishr bin ghiyas al-marisi kowanne fatatu suna da magadansu akwai ɗan tsakin su aqidar da bishr bin ghiyas yake kai akwai wanda suke kan tsaye aqidar da hallaji yake kai akwai magadan hallaji wanda ma suke ga jinin shi ma da yayi tsartuwa da aka sare mai kai rubuta la ilaha illallah to kaga wanda yake ga wanda aka ma hukuncin ridda jinin shi ma wai ya rubuta la ilaha illallah ya kace ga abin da ke shi kaga kenan kusan ma wasu sun ma shi wadancan kullewa sharri a zuciyarsu shine lokacin da urata tashi dangane da wata fatawa da Sheikh Islam yayi a lokacin wasu suka dinga zamnar irin wadancan aqidukin daga wanda suke ash'ariya a lokacin sai aka samu ɗaya daga cikin kenan ɗaliban Sheikh Islam shine Hafiz al-Mizzi sai ya dauko khalqu af'al al-ibad na Imam al-Bukhari a lokacin sai dinga karanta littafin su kuma jami'a su kuma ash'ariya sai suka ce ai yana zagin sai yana cin mutuncin kaga khalqu af'al al-ibad ya dauko ke karanta a lokacin amma su kuma suka ce yana zagin littafin Imam al-Bukhari saboda me yasa ka khalqu af'al al-ibad su ake ma raddi ana ma jami'a raddi to ash'ariya dan me za ku ce kuma ana fatataka ka gani saboda me dukkan shubha diddi abun abu guda ne to da'awar cewa waɗancan littattafai a barku ko kuma misali mutun ya dogara akan rasa'il na mu'asirun misali ko kuma na wanda suke mutaakhirun ya bar na magabata wannan yana daga abin da ya jefa mu cikin kuskuren da ya zamanto an hada kai lalle labudda ya zamanto mun ba da kulawa akan turas na magabata waɗannan littattafan da ya aka rubuta su na aqida akan waɗancan karninnuka shekara 300 wanda aka yi sakarni wanda yake na uku to har yau muna da bukatar kenan karanta waɗannan sai sifatu rabbil azim yace a dangane da siffar Allah mai girma allazi faqat azamatuhu alwasfa wanda siffan tashi faqat azamatuhu alwasfa girman shi ta kuja siffan tashi wa taqdira da kuma akaddar Allah girman Allah ya huce wani halittar Allah ya kwatanta siffar Allah subhanahu wa ta'ala da halittun Allah saboda haka yace kenan wal alladhi wanda faqat azamatu wa safa wa taqdira wa kallat al arsul wanda halasa suka dakushe an tafsir sifatihi am sa fassara siffar Allah subhanahu wa ta'ala yanzu siffatul ilmi na Allah subhanahu wa ta'ala ya zaka iya siffanta ilmin Allah subhanahu wa ta'ala da sanin Allah wasi'a kullu shay'in ulama kaga ubangiji subhanahu wataala ilimin shi ya zaka iya kwatantawa wani ilimi ne zaka kwatanta da ilimin Allah subhanahu wataala sannan yaya zaka kwatanta ma mutum ka iya sifanta siffar ilimin Allah subhanahu wata'ala kai inda zaka mai da dukkanin tekuna gabaki ɗin su zama tawwada duk wani hoje ko wani icce ka sassake shi ka mai da shi alƙalami ka kama rubuta kalmar Allah subhanahu wata'ala kalmomin ubangiji subhanahu wata'ala ba za su tare ba kaga kenan allazi wa kallatil arsuna tafsir sifati wal hasaratul uqulu wanda hankula suka takaitu duna ma'rifati qadari ba tare da sun iya ganawa gurgurdan girman shi ba raddat azamatuhu uqul wanda girman shi ta mai da dukkanin hankula falam sajid masagan bata samu wani hanya ba faraja'at khasi'an wa hiya 'afiya sai ta dawo tana tabbabiya wanda take kashashiya daga ta iya ganawa kokon girman Allah wa inna ma umiru sawda ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda yake da daukaka wanda take mutlaka wa inna ma umiru bin nazari wat tafakkuri an umarce su ne su bayan Allah bin nazari da yin tuntuntuni wat tafakkuri da kuma tunani fi ma khalaqa cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta inna fi khalqis samawati wal ard aw lam yatafakkaru ma bi sahibikum min jinna saboda haka wattafakkuru fi ma khalaqa da kuma tuntuntuni cikin abin da Allah ya halitta bi taqdiri tare da qaddarawa hadisi ya zo marfu'i da mauqufi wanda yake hasan ne bi majmu'i turqihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tafakkaru fi khalqillah ku yi tunani cikin halitta Allah wala tatafakkaru fi zatillah kar ku dinga tunani cikin zatin Allah sai ku halaka saboda haka abinda zaka yi tunani akai tunaninka abu sa halittun Allah tunaninka abu sa siffa na kenan zatin Allah subhanahu wataala fi ma khalaqa bi taqdir wa inna ma yuqalu kayf akan cewa kayf liman lam yakun thumma kana ga wanda lam yakun thumma kana da babu shi sai kuma ya zama amma wanda subhanahu wataala wanda bai da mahari ba za ka ce ba kaka kaza fa amma alladhi la yaqulu wa la yazul wanda baya gushewa baya kaucewa wa lam yazal kuma bai gushe ba wa laysa lahu mithlun bai da samka fa innahu la ya'lamu kayfa huwa illa huwa babu wanda zai iya sanin la ya'lamu kayfa huwa illa huwa babu mai sanin ya yake sai shi wa kayfa yu'rafu qadaruhu ta kaka za iya ganawa gurgurdan shi mallam ya gudi wa man lam yabit wanda bai zamanto ba yabit yana karewa wa man lam yamut wanda bai zamanto ba alhayy alladhi wanda ya zamanto alhayy alladhi la yamut wanda baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wanda yake da dawwamammiyar rayuwa wanda yake alhayy alqayyum wanda bai da mafari bai da karshe yaya zaka iya sanin gurgurdan shi sannan kuma wala yabla wanda baya tsuha wa kaifa yakunu li sifati shay'i minhu hadd ya zai zamanto a samu wani iyaka ga siffar abu aw muntaha ko kuma wani karshe ya arifu arifun wanda wani mai sani zai iya sani aw ya huddu qadaruhu qadaruhu wasifun ko kuma wani mai sifantawa da zai iya iyakancewa gurgurdan girman shi ala annahu alhaqqul mubin tare da cewa ubangiji subhanahu wataala shine alhaqqu shine gaskiya zalika bi anna allah huwa alhaqqu almubin wanda yake mabayyani subhanahu wata'ala dukkanin sifofin Allah subhanahu wata'ala qawluhu alhaq hada shi gaskiya ce dukkanin kuma sifofin Allah subhanahu wata'ala sifofi ne wadanda suke abin bayyanawa cikin alqur'ani abin bayyanawa a sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da yake ba tabbas ba shine wanda ake boyewa amma subhanahu wata'ala ya bayyana ma bayi sifofin shi ya bayyana ma bayi wasu daga sunayen shi dan saboda bayin Allah su san ubangiji subhanahu wata'ala su san wane ne suke bauta ma dukkanin wanda bai yarda ba da sifofin ubangiji subhanahu wata'ala to kenan karshe za ta kai shi zuwa ga korewa samuwar ubangiji subhanahu wata'ala in bai yarda ba da siffa kaza bai yarda ba kaga da karshe mi sai zamanto kenan ya ma inkarin samuwar Allah subhanahu wata'ala saboda abinda babu shi babu hakikanin shi shine ba za a iya faɗin sifofin shi ba amma abinda da akwai shi kenan za a faɗi sifofin shi saboda haka ma da ma ka yarda da samuwar ubangiji subhanahu wataala to dole kuma ka yarda duk wasu sifofin da Allah ya bayyana ma kai shi ya bayyana kan shi da su sai dai abinda ba yarda da shi ba ka faɗi wata sifar da ba Allah sifanta ma ita ba ya sifanta kan shi da ita ba ko kuma ka kore wani abinda ubangiji subhanahu wataala sifanta kan shi da shi kenan ba a sanin sifofin zatin Allah sai ta wajen ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma manzanni Allah subhanahu wataala cikin tabbatar ma Allah da sifofin shi babu kenan babu kamanta Allah subhanahu wataala da bayin shi wannan abin da Ibn Majishun yake fadi shine dai abin da Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya fadi dangane da sifar zati Allah subhanahu wataala yace la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsu ba sifanta Allah sai abinda Allah ya sifanta kanshi ko kuma wasafahu bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah subhanahu wataala da shi malai ce la haqa ahqu minhu babu wata gaskiya mafi cancanta daga Allah wala shay abyan minhu babu wani abu mafi bayyana kamar ubangiji subhanahu wataala ad-dalilu ala ajaz al-uqul fi tahqiqi sifati dalilin da yake nuna ma hankali yayi mutsiri ya gaza ya gajiya amsa ya tabbatar da siffa ta zati Allah hakikanin siffar zati Allah ajazuha gazawarta anta haqiqi sifati asghar khalqi akan tabbatar da siffa ta mafi karamta halittun Allah subhanahu wataala a cikin halittun Allah inda za dauko mafi karamcin halitta daga halittun Allah a ce ka hudu misali ka bayyana hakikanin hannun sabru kaga karama hannun sabru idan sabru kaga sabru amma kaga in ya tunkaro ka zai kwana in ka daga hannu zaka buge shi zai kauce ki yana cikin ruwan danki da ya tunkaro ka shi yana ganin ka kai baka gane shi ka gani yana ganin ka so ka sai kibiya kauce kenan ka gani mai kama ki ya so wannan kai har ma ya ce ai shiru saboda in kuna surudu to shi kihin da ya sai kwana kauce sai kwana sai kibiya kauce sai shi ga gani dole ya kunyi shiru in suka ji shiru shi yasa cikin dare in ta korawa ce zo cikin dare ya fi zan waya wuce amma kuna zurutu ka zo kama ke to ba abin da za ka kama in ba ka kama ya dai ka kama irin 'yan mulimulin nan marasa wayo 'yan ƙananin amma da suke manyan to suna jin motsi ba sun huto ba sai dare ya yi lokacin za su huto to ce mafi karamta daga halittun Allah ba za ka iya ai sifanta ka kwatanta ka kaifiyantar da hannun shi alhalin kuma ka yarda cewa yana da hannu karar jarar ko kare da yana da kaza to tunda ka yarda yana da wannan kuma baka san kaifiyar nashi yanda yake ba ya za a yi kuma mahalicin kowa da komai subhanahu wataala shi kuma kace ka kwatanta sifar shi subhanahu wataala bane ce ajazu ha anta haqiqi sifati asghar khalqihi gazawata amsa tabbatar da sifa ta mafi karanta halittun Allah la takadu tarahu sigharan ba wanda ba za ka iya ba ka iya gano abin saboda karanta ya hulu ya zul wanda yakan sha maka cewa kuma ya kau wala yura lahu sam'un wala basar ba tare da kuma kana gaganin shi ko jin shi ba alhali kuma yana jin ka kuma yana ganin ka amma ina ganin kaga baka ganin wannan abin lima ya taqallabu bihi saboda abin da yake jijjuyawa yayi gabas yayyanma halitta din saboda wannan abin da Allah ya sa mata na hankali da ji da gani sai gaba sai yamma waya fatal kuma ya zamanto yayi wata dubara yayi wata hila man aqalahu a'dala bika wanda ya bashi wannan hankalin shine ya gagarar da kai wa afafa alayka shine ya boye maka mimma zahar abin da yake bayyana min sam'ihi wa basarihi na jin shi da kuma ganin shi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkotin Allah sun yawaitu mafi kyan mafi kyautatawa mafi kyan alkhaliqin masu halitta wa khaliquhum wanda yake mahalicinsu wa sayyidus sadat kuma shugaban dukkanin wanda suke shugabanni subhanahu wa ta'ala wa rabbuhum kuma mahalicin dukkanin wani shugaba wanda laysa kamithlihi shay'un babu wani abin da yake samka ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin cewa laysa kamithlihi shay'un akwai raddi ga waɗanda suke mushabbiha waɗanda suke mujassima masu shabbaha Allah subhanahu wa ta'ala mumathila kaga ya Allah ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abu wanda yake samkar Allah subhanahu wa ta'ala kaga Allah ya yi raddi ga waɗancan wanda suke sifanta suke kwatanta sifar Allah wa huwa samiul basir sai Allah kuma ya raddi ga mu'attila wanda su kuma suke korewa siffar da ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar ma kai wanda akwai firqa daga firqoki wanda su kuma suke tashbihi suke tamthili suke ta'tili shi yasa ahlu sunna suna tabbatarwa bi ghairi tamthilin wala takyifin wala ba tare da tashbihi ba tare da takyifi ba tare da tamthili ba ba kuma tare da suna tahriti ba kaga wannan ahlus sunna wal jamaa sukan tabbatarwa amma wadancan su kuma zaka ga ko dai a samu wanda suke mushabbiha duk da duk lokacin da kaje mu'attila ko jahmiya sun kira wal ahlus sunna da mushabbihi to ka tabbata wanda zaka ji i'tilabi wannan kalma ga ahlus sunna to ya nuna cewa kenan musanni wanda yake jahmi wanda yake mu'attili kamar yanda suka dinga jihon Imam Ahmad da sauran waɗanda suke imamai na shari'a da cewa masu tamsili ne yace ayyuhar rahimaka Allah ta'ala kai sani Allah tsanka zinaka wada tuwaka an takallufu sifa aka absa an takallufu sifa absa kallafa wata sifa ma lam yasifir rabb wadda Allah bai sifanta ba min nafsihi daga kanshi bi ajazika ka san wannan ta hanyar gajiyawarka amma rifatu qadari ma wasafa minha na wani karam malami Allah ya ce da rama yake ka san ginaka wadatuwarka an takallufu sifati amsa dora ma kanka lazumta ma kanka sifati sifanta malami sifar rabbu min nafsihi abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai sifanta zatin shi ba ka san wannan bi ajzika ta hanyar gazawarka amma arfati amsa sanin qadari ma wasafa minha gwargwadon da Allah ya sifanta kanshi gwargwadon sifofin da Allah ya sifanta kanshi da su su kadai baka isa baka iya gano hakikalin su misali Allah subhanahu wataala ya sifan yana daga siffar zatin Allah subhanahu wataala sifanta da sifa ta ilimi sifa ta rayuwa sifa ta kudura to yanzu ka dauki kawai siffa ta jin Allah subhanahu wataala wanda Aisha ta ce alhamdulillah alladhi wasi'a sam'ahu samawat lokacin da waccan mata ta zo take tambaya dangane da mijinta Aisha ta ce ina hilin gida ina cikin daki ta zo tana tambaya amma ban ji ba abin da take hodi Allah daga saman bakwai tuntuni ya ji ta ce lalle alhamdulillah alladhi wasi'a sam'ahu aswat wanda jin shi yayi roci dukkanin wasu sauti to yanzu ya zaka iya ganawa a ce kawai kai bayani akan siffa ta jin Allah subhanahu wataala wannan sifar da Allah bayyana ma kanshi wanda Allah ya sifanta zata shi ita kadai ta gajiyar da kai ta gagare ka ka iya ganawa hakikalin ta to sifofin da Allah subhanahu wataala ya sifanta kanshi su wadatar da kai kanka kallafa ma kanka abinda Allah bai sifanta zata shi ba ka dinga fama he ka akalo shi ko ka kore ko kuma ka kwatanta Allah da wannan shi yasa mala yace ka san ginaka wadatuwarka an takallufu sifa amsa lazum ta ma kanka sifati sifanta malam ya sifar rabbu min nafsi abinda Allah bai sifanta kanshi ba bi ajzika ta hanyar gazawarka amma rifatu qadari ma wasafa mina amsa sanin gurgurdan da Allah ya sifanta zata shi gurgurdan da Allah ya sifanta zata shi yayi bayani shi kadai baka isa baka iya kewayewa amsa sanin shi saboda wala yahitsura bi shay'in min ilmihi illa bima sha wala yahitsura bihi ilma ka gani so da haka ba su iya zagayewa ba sanin Allah idza lam ta'rif qadara man wasafa amma wasafa idza lam ta'rif in har baka san qadara gurgurdan man wasafa abinda ya sifanta ko ma wasafa aw sanusta kin ma wasafa abinda Allah ya sifanta kanshi to fa ma takallufuka ilmu malami akan me kuma zaka dinga lazumta ma kanka ka nemi wani ilimin abin da Allah bai siffanta zata shi ba in har baka iya gano wa ba abinda Allah ya sifanta za ta shi shi baka iya gano wannan ba to kuma ya zaka iya kallafa ma kanka ina kai ina har ma ka kakalo wata sifa ka jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala hal tastadullu bi zalika zaka iya kawo hujja da wannan ala shay min ta'atihi am tawara bi ta'ar Allah ma'ana da zaka kallafa ma kanka sai ka kakaro wata sifa ko ka gano ka kwatanta sifar za ta yi Allah subhanahu wa ta'ala yace to ilimin wannan sanin wannan abin hal tastadullu bi zalika ala shay min ta'atillah ko zaka kawo hujja da wannan abta wani abu na da'ar Allah aw sanza jurbihi ko kuma zaka tsawatu da wannan aw an shay min ma'asiyati ko kuma wannan din zai sa ka bar wani abu na sabo ma'ana menene abin da zai fa'idantar da kai inda ka kallafa ma kanka sai ka gano din me zai fa'idantar da kai wannan malaiti fa amma alladhina fa amma alladhi jahada ma wasafa rabb wanda zai yi musun shi kuma kenan can ya ma mushabbiha rabbi yace fa amma alladhi jahada ma wasafa rabb min nafsi wanda yake musa sifar da Allah ya sifanta kanshi ta'ammuqan wa taqallufan dan zurfafawa da dora ma kai abinda Allah bai dora ma ba saboda ubangiji subhanahu wataala bai lazumta ma bayi ba sai sun karanci falsafa sun karanci ilmul mantiq sun karanci kaza wai sanan ne za su gano hakikanin zakin Allah Allah subhanahu wataala ya bar ilimin sanin Allah ubangiji subhanahu wataala cikin littafin shi harshen manzannin shi da kuma fitra da kuma fitra fitratan Allah lafi fatara nasu alaiha shi yasa ko dabba take bukatar mataimakin ta sai ta daga kai duk wanda yake bukatar agajin mahalice sai daga kai saboda Allah ya bar bawa da fitra faqad sahawtu shayatin fil ardi hayran hakika shedanu ne suka zame da su suka tuntubar da su a bayan kasa suna wanda yake dumotacce hayyarare fasara sai zaman to yastadillu yana kafa hujja bi za'amihi ariya washi ala jahadi ma wasafar rabbu amsa musa abinda Allah ya sifanta kanshi wasamma min nafsihi kuma Allah ya ambaci kanshi bi an qala ta yadda yace la budda in kana lahu kaza ba makawa in har a ce Allah yana da kaza min an yakuna lahu kaza to kuma dole zama yana da kaza yace fasara yastadillu har ma mutumin bayan ya samu dumu cewa ya samu hayyarewa duk inda Qur'ani da Sunna bai wadatar da mutum ba to karshen shi zai zama haira karshen shi zai zama tawwa fita daga addini kamar yadda a baya malam ya fara mana da itirafi na manya-manyan ulama'u ulumul kalam yanda suka ninga itirafi da kansu a lokacin da suka zo mutuwa na halaka waɗansu daga cikinsu suka yi taraji'i waɗansu daga cikinsu suka jaddada musuluncinsu wasu kuma aka zartar musu da hukuncin kisa wasu kuma ƙarshen rayuwarsu suka haukace to haka zaka ga dukkanin masu wanda suka zurfafa irin wannan ilimi to daga ƙarshe kuma wannan bai takaita ba a jiya hatta da a yau ma zaka ga waɗanda suke da'awar su ne masu hikima masu ƙwarewa su ne falasifa su ne filosof zaka ga a ma'aunin hankali na masu hankali na hakika to kuma sai ka ga su din sun kauce ma tsarin masu hankali duk kaga su suna da awar su ne masu hankali su ne masanan hikima to kuma a gurin masu hankali sai ka gani su kuma mahaukata ne ka gani to a najiya ma haka ta faru gare su to haka kuma waɗannan iya daga abinda Allah subhanahu wataala ya faddaha jagororin hallaka musamman daga cikin ulama'ul kalam da masu inkarin wannan zaka ga babu wani wanda yayi karshe wanda yake mai kyau babu wanda yayi karshe wanda yake mai kyau kuma ya za a ce maka limaman tahiya daga wanda yayi taraji'i ma'ana wanda tuba ne yayi he da ya fada kwari wanda yake na ridda sai kuma yayi taraji'i ya dawo ya tuba sai wanda shi kuma hukuncin kisa ma aka zartar mushi sai kuma wanda wani ya zamanto ya haukace sai wanda ya samu haira ga baki daya sai wanda yake mai damuwa mai nuna damuwa da kuma cizayatsa wanda kuma suka mutu daga cikinsu daga wanda aka yanke ma hukuncin kisa da ma waɗanda suka mutu a haka zaka ga su ma dai ƙarshen bai zaman to ya mutu kyau ba kaga irin su Bishr ibn Ghiyas bayan ya mutu ma kwana uku ya ɗaki sai ne ya fara wari aka ji aka ce ma khalifa ya fara bugawa a lokacin aka turo jami'an tsaro wani daga mutanen Baghdad yake cewa ni lokacin da za a je abin nan din su tare shi na gani yace jami'an tsaro dama da hagu duka sun tattare yara suna jiwa da dutse dan kaji abin nan yace dama da hagu sai da aka gama da jami'an tsaro aka je kuma ana yin ana ta Allah wadare ana ta mushi Allah wadare to mafi yawan su haka zaka ga ce karewa akwai wani fitacce shi ma wanda yake yana daga cikin akaran nasu shi ma haka a lokacin da ya mutu yara suka dinga jifa da dutse suka dinga cewa maliku zai bakuntar suka dinga cewa maliku zai samu makamashin wuta to mafi yawa zaka ga karshen rayuwarsu duk karshen ba a mutunce ba ake mutuwa da kyakkyawan karshe to sai mala yace fa amman ladil jahada ma wa safar rabbu min nafsi ta'amukan dan zurfa ba ta kallufan faqad sa'atu wa shayatin fil ardi hayran fasara yastajillu sai zamo yana istidlali yana kafa hujja bi za'amihi dariya washi ala jahadi arsa musa ma wa safar rabbu abinda Allah ya sifanta kanshi wa samma min nafsihi ya ambata ma kanshi bi an kala da yanda shi kuma in ya dauko sifar da Allah ya tabbatar ma kanshi sai ce la budda in kana lahu kaza ai ba makawa in har Allah yana sama min an yakuna lahu kaza to kuma dole zama yana da kasa to in ya zama kuma yana da kasa ya zama kaman mu ba makawa in an ce yana da hannu to a ce yana da hagu in an ce yana da hagu ya zama kaman mu yan ce yana kaza to dole da in kuma ya zama kaman mu da bai zama Allah ba wannan shine hujjar da zai rusa abinda Allah ya faɗi cikin Qur'ani ya Allah subhanahu wataala ta amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ard sai ce to in har a ce Allah yana sama kenan mu muna kasan shi to in muna kasan shi kenan ya zamanto kenan kamar halittun shi to in kuma zai zama kamar halittun shi to kuma da bai zama Allah ba irin wannan wai sune dalilan rusa waɗancan ayoyi din saboda haka yace fasara yastajillu sai zama yana ka hujja bi an qala la budda in kana lahu kaza min an yakuna lahu kaza ba makawa ai in har a ce Allah subhanahu wataala yana da kaza dole ya zama to yana da kaza kamar yanda jahmiya suke cewa lazim ne inda aka tabbatar ma Allah subhanahu wataala aka ce yana da hannu ko aka ce yana da kafa to kenan ya zama to jiki to kuma ya zamanto jiki kenan ya zamanto kamar abu wanda yake farare wai da wannan ne suke dinga rusa kenan dalilai na Allah subhanahu wataala wanda ya tabbata fa am ya anil bayyini sai ya makamci daga abin da yake albayyin ahiri bil khafi ta hanyar ruku da boyayya abu wajahada ma samar rabbu min nafsi sai dinga musu abin da Allah subhanahu wataala ya ambata ma kanshi cikin Qur'ani da samtin rabbi da abin da Allah subhanahu wataala bai ambata shi ba ya shiru bai ambata shi ba a ka'ida ba a yarda ba duk abin da ubangiji subhanahu wataala bai kore ba ka kawo lazim misali kace Allah ba bari bane ba baki bane ba kaza ba kaza irin na jahilan mawaka da zaka ji tunani Allah ba jawhari bane ba to ba a yarda ba ka kwatanta Allah kace ba ar saboda ubangiji subhanahu wataala bai kore nan to kaka kana kace ba wari bane ba baki bane ba kaza a wannan ma mujarradin kore ma Allah wannan abin da ka ambato wannan to shi ma wannan abin ilhadi ne shi ma ilhadi ne shine abin da malamai suka ma safari ne istidraj kenan cewa ubangiji subhanahu wataala la jawharun wala ard wadannan alfazu na wanda suke falsafa ba ma Allah wannan abin da yasa shi ma za ku ji irin wannan mawakan suna cewa ba wari bane ba baki bane ba ba wane ne ba saboda me yasa malaman su waɗanda suke kenan akan waccan sirbaƙinci ba masu kafa hujja bane a bisa tabbatar da siffofin Allah ta hanyar Qur'ani da Sunna su a wajensu duk inda Allah ya faɗi wata siffa ta zatin shi a cikin Qur'ani ko a cikin Sunna to labudda dole ka mata tawili in kuma ba ka yi tawili ba to dole kuma ka yi tafawili ka ce Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah ya ce yana da hannu ko dai ka ce ni'ima ko kuma ka ce Allah ne ya san me yake nufi ba a san ba ko me ne ba a ce ba hannu ba a ce ba kaza to su a kaida wannan ne saboda haka kenan akan irin wannan suka tashi wannan kuskure ne ba a yi ma Allah subhanahu wataala wannan ka dinga cewa Allah ba kaza bane mutum ne ake yi ma wannan wani amma za ta yi Allah subhanahu wataala ba a ambata irin waɗannan ababe da sunan kore mishi kake abinda ubangiji subhanahu wataala bai yi magana kansu ba
ba an yi anil bayyani sai ya makamci daga abin da yake bayyani menene abin da yake bayyani ayoyin alqur'ani ayoyin alqur'ani saboda komai baro baro yake babu wani abu wanda yake rufafi bil khafi waja'ala ma samma ar-rabb min nafsihi bis-sawt sai kuma ya jayayyan abinda Allah ya ambata ma zatin shi bisamti rabbi ta hanyar abubuwan da Allah subhanahu wataala bai yi magana kansu ba amma lam yusammi min halika abinda Allah bai ambata ba walam yazal yumlilahu shaytanu bai gushe ba iblis ne yake mishi shibta yake mishi imla'i iblis yana mai imla'i yana mai shibta ya kore wancan ya ce kaza hatta ja'ala qawlan rabbi wazza wajal har sai da takaici jayyar fadin Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira Allah ya ce wujuhun wasu irin fuskoki yawma idhin a wannan rana fuskokin nadira suna cikin ni'ima da kuma kai Allah ya sa mu ce ila rabbiha nadira saboda suna dubi zuwa ga ubangiji kallon da zasu ma Allah subhanahu wataala kallon zatin Allah mu'minan da zasu ga Allah kansu ba dai bace da mu'minan da basu ga Allah ba a gidan aljanna ma mataki mataki ne da kai matar wanda a gidan aljanna ta limka matar wancan shi a gidan shi babu ita kuma mata aljanna su kuma masu takaita dubi ne ga wanda suke mazajin saboda haka zaka zo aljanna ma kaga matar wani kaman matar wani ta kallo huskar sa dai madubi da huskar wancan saboda wanda mu'mina aljanna su ma kyawun su ya sha bamba saboda masu kallon zatin Allah subhanahu wataala wanda zasu je fadin Allah subhanahu wataala su ga Allah ba dai ba suke da waɗanda su kuma an sha makace su da garin Allah subhanahu wataala shi yasa kenan garin da za su ma Allah sai fuskar su ta dauki wani kayin da ba za ka iya sifanta shi ba shine wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh wanda wujuhu ahlus sunna wal islam to shi ma mataki 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 ne duk ni'imar da ka sani ta aljanna mataki mataki daraja daraja ce ba dai ba ake ga wannan da wannan فقال سيتي لا يراه أهل يوم القيامة سيتي أرانا القيامة باوان لذيك الله كذا كوري واسفوكين الله سبحانه وتعالى مي تكيشي كوري واسفين الله سبحانه وتعالى سوري انكتي الله يتي ينا سيكا كوري ديكا فومي تنزمي كتيني كننكا كوري باب الله سبحانه وتعالى كاتي بيه سما بيه كسا لا داكل عالم ولا قارجه ولا كذا ولا نهيد ولا نه كومي كوري to inda za a ce siffanta abinda babu shi iyayen da zaka siffanta kenan fa kale ce la yarahu ahadun yawmal qiyama fa jahada sai jayayya wallahi afdalu fa jahada wallahi afdalu karamati llahi sai musun mafi daraja mafi fifikon karamar Allah allati akrama biha awliya'ahu yawmal qiyama wanda Allah ke karrama masoyin shi ranar alqiyama shine garin Allah subhanahu wataala min an-nazari ila wajhihi wa nadratihi iyyahum da kuma kai zuwa gare su fi maqari sirqin inda malikin muqtadir amma zauni wanda yake na gaskiya gurin mamallakin kowa da komai mai cikakken iko da kuma kudura ga bayin sa wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ganin shi a cikin alqur'ani ya tabbatar da ganin shi a cikin sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka hankali ma ya tabbatar da wannan amma kaga korewa sifofin Allah sai ta kai shi ya kore ganin zafin Allah a lahira wanda ya ce maka dama ba za a ga Allah a lahira ba ai zancen ma dama a duniya ma bai taso ba to kaga kwata-kwata kenan me ya kore cewa babu Allah subhanahu wataala shine kuma aqidar malaman misali falasifa yahudu kaga ai falasifa an hodi a baya da waɗanda suke waɗancan maguzawa su asali wanda suka sa ka'idar tabarzaba su wanda ba su yarda da akwai Allah ne to su kuma waɗancan sai suka gaje su sai suka dan musulmantar da abin suka yi dabaru saboda haka sai suke korewa sifofi din wanda su kuma malaman su kai tsaye su da ma ba su yarda da akwai Allah balle ma za a ga Allah subhanahu wataala to shi ma yana korewa yana korewa sai aka ce Allah sai ce a'a ba za a ga Allah ba saboda me yasa to ai ya kore duk wata sifa
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
Shakul Islam yana ci gaba da koro mana waccan amsawa da Imam Ibn Majishun ya bada, wanda kuma Ibn Majishun ɗaya ne daga cikin fasassun malamai kamar yadda aka faɗi na Madina, wanda yake ɗalibi ne na Malik, kuma yana daga akaran waɗanda suke na Imam Malik, wanda a Madina su suka yi fice. Allah cikin shi da rahama lokacin da aka yi mishi tambaya irin waɗannan maganganu da Shekul Islam yake kawowa don saboda tumɓukewa dukkanin wata shubha da waɗanda suke mu'attila da waɗanda suke mushabbiha da dukkanin waɗanda suke almunharifuna akan tafarki na magabata, akan cewa magabata wani gari waɗancan ƙarninnika ba sane su ba da irin abin da waɗannan na baya suke kai na kore ma Allah subhanahu wataala abiban da Allah kore ma kanshi wani abu ne wanda yake sabon abu. Shi yasa kenan ba a sane ba waɗannan aqidu sai bayan fillar Jahan bin Safwan, wanda kuma sanannen abu ne Jahan bin Safwan malamin Shuja'ar bin Dirham dukkan su hukuncin ridda aka zartar musu aka kashe su ba a turbata musulunci ba, wanda da bambanci da wanda aka zartar ma hukuncin ridda da kuma wanda aka zartar ma haddi, wanda aka zartar ma hukuncin ridda da wanda aka zartar ma abin da yake kenan haddi, wanda kuma zaka ga har yau akan samu waɗanda sai su ce ai ash'ariya ko kuma wanda suke mu'awwila da sauran waɗancan wanda suke mu'attila mustahidai ne, har ma wasu sukan cewa ma irin su Jahan bin Safwan mustahidi ne ya akan abin da ya ijtihadi ne, saboda haka wanda ya ijtihadi kuma kaga ba mai kuskure bane ko dai yana da lariya ɗaya ko kuma abin nan suka maida cewa duk abubuwan da waɗancan suka yi kan kuskure ne, har ma wanda suke nuna kuskuren waɗancan ya haɗe sai kaga ana ganin lehinsu. Hakan ya faru Imam Ahmad ibn Hanbal, aka dinga tuhumar shi da zargin shi da cewa ai mai tsanantawa ne, mai kafirtawa ne, ba kawarije ne. Yace inna ba Khalid wa Aba Mansur, Abu Khalid da Abu Mansur yace sun zamana a wancan bangare kuma suna a bangaren waɗancan mutane alwaqifa, suna cewa la naqulu makhluq wa la ghayr makhluq, ba za mu ce ba makhluq, ba za mu ce ba makhluq ba, saboda haka har ma sukan aibanta mu suna ce mana mun zurfafa mun zamanto khawarij saboda mun kafirtar da ru'asa wanda suke na jahamiyya. A lokacin Abdullahi bin Imam Ahmad yace Imam Ahmad ba tabassama kal muhtab, sai murmushi kamar murmushi na wanda yake cike da fushi da haushi, sai ce ulaika qaumu su'in, yace waɗannan miyagun mutane ne, ulaika qaumu su'in, waɗannan miyagun mutane ne. Saboda me kenan? Yanda duk lokacin da zaka ga masu kin gaskiya, in an samu masu tabbatar da gaskiya, to su makiya gaskiya sai su sifanta masu tabbatar da gaskiya da cewa khawarijawa ne, masu tsanantawa ne, masu kaza ne. To a tsari Imam Ahmad ibn Hanbal an jefe shi da cewa mai tsanantawa ne, ba khawarije ne, kaza 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 kaza, ka gani? Saboda haka addini duk inda mutum zai tsaya cikin tabbatar da sunnar manzonin sallallahu babu guluwi, shi inda guluwi yake yana cikin rashin aiki da sunna. Duk mutumin da zai aiki da Qur'ani ya yi aiki da sunna, to ba za a ce ba ɗan tsananin addini mai huce iyaka. Huce iyaka yana tare da mai ifrati ko kuma mai tafariti, ɗan alallaba shi ne ɗan huce iyaka. Wanda zai yi aiki da jahilci molanka ba Qur'ani ba shi ne ɗan huce iyaka. Su khawarijawa ai su fahawul ahlam, waɗancan kuma wanda suke falasifa da wannan su kuma yuqaddimuna al-aqla 'ala an-naql, amma duk wanda zai tsaya kan Qur'ani sunna to wannan babu zance wannan abin a fitar da shi la yara wani fajada yace sai ya kai shi zuwa ga jayyar wannan wa qad qada annahum la yamutun kuma sannan wa qad qada Allah ya hukunta annahum la yamutuna ai aljanna ba su mutuwa fa hum bin nazar ilayhi yanzuruna sababin dubin da zasu ma zatin Allah yanzuruna zasu zama sunni in sun samu wata nazara ila an qala har inda yace wa inna ma jahada ru'yatullahi yawm al-qiyama wa inna ma jahada ru'yatullahi yawm al-qiyama abinda yasa yayi jayayyar ganin Allah ran kiyama iqamatan lil hujjati dhalla al-mudilla dan ya tsayar da hujja fatacciya mai fasar da al'umma misali annahu qad arafa ya san cewa idza tajalla lahum yawm al-qiyama in har Allah ran al-qiyama yayi tajalli ya bayyana da zatin shi ga mu'minai ra'awhu minhu ma kanu bihi ra'awhu minhu zasu gani daga zatin Allah ma kanu bihi qabla zalika mu'minina abinda suke imani da shi kafin nan yanzu in Allah subhanahu wata'ala yayi tajalli yayi ma mu'minai a aljanna suka ga zatin Allah subhanahu wata'ala to kaga mi ai zasu ga sifofin da a duniya suke imani da su yanzu wanda bai ba imani da wannan sifofin a duniya ba zan cike gani tunda rashin imani da sifofin ma sai yasa kwata-kwata ma sai inkarin ma ganin zafin Allah subhanahu wata'ala yace wa kana lahu jahidan shi kuma jahami kaga yana jayyar wannan abin kenan in har ya yarda cewa mu'mine za su ga Allah a rana kiyama to ai in suka ga Allah subhanahu wata'ala za su ga duk sifofin da Allah ya faɗe su cikin Qur'ani za su gani tare da Allah subhanahu wata'ala wannan ya nuna ganin zatin Allah subhanahu wata'ala shine karshen kokuwal daraja da fatala aljanna babu wani daraja sama da wannan ubangijin da kake ma tauhidi kake sallah kake azumi kake zakka kake duk ibadu saboda shi yanzu ya ka zo ranar kiyama gashi wanda kake kai goshin ka kake min sujjada kake min azumi kake duk wani zumunci inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sai gashi ya yayi shamaki ka ganshi da Allah mai kai wannan abin dadi mine ne kai wannan abin dadi wanda shine yau da za a ce ga ma ayyuka tun da ya ayyuka wallahi masalul a'la baka taba ganin shi ba ko ma'ayya baka taba ba ganin ta tun da wata guda da ka ayyuka ta sani wani guri sai ga shi wannan ma'ayya an ce yau za ku gamu da ita ya za ka ji sai ga shi wannan ma'ayya za ku gamu da shi ya za ka ji mutumin da ya wasu baki masoyan shi ko ƴan uwan shi da kaga zaka ga mutum yana cikin farin ciki da murna yana ta kai ga a ce ya akai ce wallahi wani dan uwana ne yazo wannan fa halittun Allah yake ma zanci sai a ce a ranar kiyama a aljanna Allah da aka dinga bauta ma wanda ya halicce ka yi maka komai gashi zaka ganshi akwai ni'imar da ta kai wannan babu ila an qala har inda yace wannan waja da ru'ya ta nan ne go wa qala al muslimuna muslimun suka ce ya rasulullah hal nara rabbana ya ma ce hal nara rabbana ko za mu ga ubangijinmu duka fa irin wannan abu shi addini ko miyo ahire ce yanzu su wajen su ire-iren wannan tambayoyin ma zaka ga ai za a ce laifi ne annan rabbana tunda suna cewa ba tambaya da aina ba za ka ce aina Allah ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tadamuna fi ru'yat ash-shams laysa dun hasa ko za ku yi turmutsi wajen ganin rana a lokacin da babu wani hadari qalu la qala fa hal tadamuna fi ru'yat al-qamar laylat al-badr ko wani zai kange wani daga ganin cikakken wata a daren cikashi qalu la qala fa innakum tarawna rabbakum kadhalik yanda wani ba zai kare wani ba a duniya wallahi masallin a'la go to haka a aljanna mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala wani ba zai kare wani ba wajen ganin zatin Allah subhanahu wata'ala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sarka ganan yana tabbatar da abinda waɗancan jami'a suka yi inkari a gehe ne kuma yana nuna ma irin asha'ira da sauran wanda suke bin tafarkin waɗancan ai ku kun yarda da za a ga Allah to kuma su ba su yarda da ganin Allah sun kai inda ma suke korewa ce aljanna ba za a ga Allah ba dangane da ganin zafin Allah subhanahu wata'ala dama an kasu gida uku da kai su waɗannan jahamiya mu'tazila suna inkarin ganin Allah subhanahu wata'ala aljanna akwai wanda suke kulatu sufiya su suna tabbatar da ganin Allah a duniya da ganin Allah a lahira su guda su sufiya a duniya ma ana ganin Allah subhanahu wata'ala a wajen su kenan su a wajen su a duniya ma ana ganin Allah shi yasa a zawiyar su da halƙokin su sai mutum yace ya ga Allah su a duniya su suna tabbatar da ganin Allah a duniya shi yasa zaka ga yawanci malaman su kaga a sunan sun gamu da Allah ne har ma suka ce ya kaza sallah manama a kiri-kiri a farce ba wai ruqya manamiya ba kanka dauka ma ruqya manamiya ce ra'aytu rabbi fi fil manam fa kana fi ma yaqtasimu mala'il a'la a ya kaza tan la manama so da haka kenan su a wajen su wannan ba wani abu ne wanda yake nuna kawai akwai wuridi ma su suna da wuridi na ganin Allah wanda za ka karanta wuridi ne kaga Allah ka gani ana ta jaya kuma ba wani abu ne wanda zaka ce kamar na ma wasu sun yarda wasu ba su yarda ba ce a kawai duka wannan aqida kanta ake ana ganin Allah su a wajen sai na uku kenan su ne ahlus sunna wanda ba su yarda da ganin Allah duniya ba saboda Allah subhanahu wataala shine ya kore ce a duniya babu ne la tudrikul absar annabi Musa ya nemi cewa qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani annabi Musa ba za ka iya gani na ba a gidan duniya la tudrikul absar wa yudrikul absar Allah subhanahu wataala babu wata gani da take iya riskowa ta gano Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam innakum lan tarawu rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijinku ba har sai kun mutu kanna fa innakum tarawnahu kadhalik za ku ganshi la tamtari'un nara la tamtari'un nar wuta ba za ta cika ba da Allah subhanahu wataala ce al'amla anna jahannama la tamtari'un nar wuta ba za ta gama makara ba hatta yad'u al-jabbar fiha qadama har sai ubangiji subhanahu wataala mai cikakken iko mai gyara dukkanin wasu al'amura yad'u qadama ya dora duga da ganshi fa taqulu qattun qattun sai ta ce ya isa wa yanzawi ba'daha ila ba'din sai shashin ta yankwane ya game da shashi a lokacin kuma sai ta cika tak yanzu wannan hadisi a wajen su balbalin mala'i su a wajen su wannan hadisi ka ce zai ba ne ga ka misali na sifatul adam da ababan sifofin na abin amma su wannan fa inna lillahi da hatta ya zo unasir tawili kala kala hatta ya zo unasir wani an kwashi wasu mutane an sa to kai yanzu kawai wasu mutane za a halitta wanda ba su tun da an ce ta cika ai daga mansa ba yanzu sai a kwaso wasu mutane da ba a sa su kuma nan me ka jingira Allah subhanahu wataala da shi ka gani to cikin tabbatar da abin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma kai shi haka manzala sai sai fadi sahabbai wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ya zami tawili yanzu an ce kuma Allah kaza saboda nassin ake gabatarwa ba hankalin ba shi yasa shi zama sunna aiki yanzu kai dar zaka ji kawai za ka karanta hadisin nan ba ka jin wani dar kai ne kai a antum alamu amilla ko kai manzala sun sanin girman Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma sahabbai wannan hadisin kuma sahabbai ba su ce ba yanzu a ce kaza saboda sun san haka abinci amiru haka ma jasu da kai wa qala thabit bin qais ya ga ma thabit bin qais bin shammas laqad zahika Allahu mimma fa'alta bi dhaifika al-bariha tabbas ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi dariya da ta dace ma zatin shi mimma fa'alta bi dhaifika al-bariha da irin abin da ka aikata ma bakin ka daren shi wa qala fi ma balagana wa qala sai ce fi ma balagana ci abin da ya isar mana ya isar gare mu inna Allah la yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala wa qala annam sarasa ya fadi fima balagana cikin abin da ya iso mana la hadisi cha inna Allah tabbas Allah la yadhhab Allah yana dariya min azalikum daga tsananin ku da kuncin ku da wahalhalu da kuka shiga aka ce azal shine adiq wa shidda kenan shine za a ce hum fi azalin min al-aish to ana sana cikin azalin min al-aish wa azalat as-sana shekara ta tsananta mana istaddar wa su ba qaumin azlin mutane sun waye gari fi shidda shine kenan min azalikum daga tsanani da kuke ciki na fari wa qunutukum da kuma debe kaunar ku wa sur'ati ijabatukum da kuma gaugawar amsa muku da Allah subhanahu wa ta'ala fa qala lahu rajulun min al-arab sai wani daga laraba ce inna rabbana la yabhak ya rasulullah ubangi mu yana dariya qala na'am yace kwarai ba kaga ya kace wa qala rajulun min al-arab shi kenan yana daga mutanen kauyuka da wanda suka zo kaga so da kai yana daga wadancan wannan in ko da yake an ce min al-arab ba daga arab ko abin nan go min al-arab inna rabbana la yabhak qala na'am yace kwarai ba saboda me yasa kaga ya fahimci cewa hakikanin mi ake nihi da abahik yanzu anan bai tawili ba saboda balarabe ne ya san menene larabci yake ne ya san menene abahik kaga anan bai ce ba ya gafiru ko ya ce kaza a larabci kaza ke ja kawai ya san abahik a larabci gashi saboda haka qala na'am قال سي لا نعلم من رب يذهب خيرا yace to lalle ko ba za mu rasa alkhairi bare ga ubangijinmu wanda yake yana da sifa ta yin dariya ba za mu rasa alkhairi bare ga ubangi sai ashbahi li hada mimma la lam nufi da cikin makamantan waɗannan dalilai ashbahin li hada wannan wa ababa misali ne baka mimma la nufi daga irin sifofin da ba za mu iya kiyaye su ba me yake wajibinmu shine imani da sallamawa wannan babu kin babe ne wanda duga diggan da yawa daga waɗanda suke da shakku sun samu zamiya wasu zaka ga daga fuqaha'u wasu zaka ga daga ulama'ul lugha wasu zaka ga wasu ma sai suka yi zamiyar da suka dauka sai suka zama sun yi hukunci din su ba sa yi tare da mu'tazila su ba sa yi tare da wannan su ba sa yi tare da asha'ira shi yasa zaka ga dandazo mai dumbin yawa duk suna kan wannan tsarin na misawi shi yasa dace ne daga Allah subhanahu wataala imani da siffar zatin Allah in Allah ya dace da kai to sai ka gode ma ubangiji subhanahu wataala Allah ka dauko littafan tafsiri tafasir zaka sha mamaki zaka ga wanda ba su tawili yan kadan ne duk inda aka zo ka wuce ai tawilin kaza ci a ce kudura ci a ce ni'ima ci a ce rahama ci a ce kaza haka zaka duk littafan tafasir sun cika su da wannan amma za mu kalli ai malam wani zaka ce yayi kuskure malam wani zaka ce ya kuskure kafin malam wani ai akwai malaman malaman shi shin zaka kwatanta ilimin malam wani da na sahabbai to tawilin naka ba mu sahabi dai wanda ya tawili ba mu tabi'in da ya tawili ka gani to wadancan kuma ka kwatanta ilimin su da na wadannan sai kuma ka dauko malamai na wadancan qurun din wanda suka fara rubutu Imam al-Bukhari da sauran duk waɗanda suke sun rubuta jawami ko kuma masani ko abin nan shin hadisan waɗannan da suka kawo tawilin su suka dinga yi na sifat kaga ba su yi ba wannan abin duk in ka dauki waɗannan sunan ne waɗanda suke masani ne wanda suke jawami ne ma'ajim ne duk haka suke korawa kuma har ma su yi babe baban da yake tabbatar da uluwi na Allah subhanahu wataala baban da yake tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana sama wanda ma bai yarda da wannan ba imanin shi bai cika ba hatta suke tai kuma sai su dinga kawowa hadisi irin hadisi jariya irin kaza to daga ina ne aka samu matsale daga dukkan waɗannan muta'akhiruna na ash'ariyya duk daga su to wani eh kalli jalalan malami ai malam wane ne yayi sharhin wannan kuma malam wane ma ya tawilin to malam wane zaka ce hallakakke ne abu ne mai sauki ma dama dai ga abin da qur'ani da sunna ga abin da magabata suka tafi akai wanda suke sun gabace mu duk gabaki ne kuma ba abin da zai gyara ƙarshen al'umma sai abin da ya gyara farko to ɗayan biyu ne ko dai mu samu malam wane mai kyakkyawan manufa ne wannan kuma zamiya ce shi kuma zamiyar malami ba abin shi a kanta ai ba ma'sumi bane malam wane to yanzu wannan abin da ya zame yayi tawili go kace a nawi yayi tawili nawi zaka ce kenan nawi ma hallakeke ne ibnu hajar yayi tawili kenan na kike ne a lala ba kai ne dai ka fadi mushi wallahi amma ba a hudu wannan ba kawai abin da aka ce ya kuskure kuma me yake nuna ya kuskure kenan ga wanda suke magabata wanda suke gabace shi irin su imama da sunan duk ba su yi tawili wannan ba amma nan zamiyar da ya samu ya roƙa min Allah gafarta min saboda ba wai daga zambe me yasa an san shi da gabatar da nassi akan hankali shi ma yasa ya dauki hadisan yayi musu sharhi kuma abin da yake gabatarwa yana gabatar da nakali ne akan asali wancan malama wanda suka yi tafasir su ma shaida da zan ba su kan wannan ne saboda suna gabatar da nassi shine ma yasa su har suka yi wannan tafsiri din amma zamiyar da suka samu zamu roƙa musu gafara cewa kuskure suka samu za tun tuɗe suka samu wala Allah yanayin da suka samu kansu shine ya jaza musu wannan abin amma mu'awwila suna da dumbin yawa wani lokaci za a kawo in ya kama a bada misalin za a bada misalin waɗansu daga kenan tafasir ɗin waɗanda da dama daga cikinsu kenan sun yi tawilin sifofi da dama wanda ma wasu za ka gansu suna dangantuwa ma kai tsaye zuwa ga sunna suna dangantuwa amma kuma wannan zamiyar ta zaman to ta ɗauke su to kana samun kenan wannan zamiya ce sai kuma wanda su dama ɗaliban wancan mu'tazila ne kamar wanda suke ash'ariyya muta'akhirun kaga wannan dama ba abin da zaka gani a littattafan su in ba tawili ba da ta'fili saboda su dama kan wannan tsari ɗin suke kenan babban abin da karatun namu na yau ya kumsa shine abu na farko yanda malam ya bude mana da waccan jumla wadda magabata ko ibarar da suka hadu akai na dalilai wanda suke zo akan sifofi na zatin Allah magabata sun hadu akan cewa amin ruha kama jasu bila kai duk wani daga cikin magabata wanda za a mai tambaya akai yakan cewa ku gudanar da su yanda suka zo kar ku kwatanta siffar zatin Allah cikin cewa ku gudanar da su yanda suka zo aka ce akwai raddi ga wanda suke mu'assila ai aka ce mu'assila sune waɗanda suke korewa ko dai korewa ta hanyar yin tawili ko korewa ta hanyar yin tafwidi ko kuma wanda suke mushabbiha kaga su kuma inda magabata suka ce bila kai ma'ana ba tare da kun kwatanta ba kuma he ci gaba da kawo mana asar na a'imma wanda yake nuna cewa a'imma lalle sun mu'amalanci waɗannan ayoyi da hadisai wanda suke bayani a bisa siffofin zatin Allah subhanahu wata'ala a aikace sai yanda kenan ya kawo mana amsar da Ibn Majishuna ya bada wanda har yanzu muna a kan ita wannan jawabi inda Ibn Majishuna ya zamanto ya bada ɗaya daga cikin manya-manyan malamai saboda haka wannan yana nuna zurfafawa ta Sheikhul Islam wanda kuma wanda ya fitar da wannan kauli na Ibn Majishun shine kenan al-Imam Akram wanda dalibi ne na Imam Ahmad ibn Hanbal kuma ba ma Akram kadai ya fitar da ita ba haka Ibn Battah shi ma cikin al-Ibana ya kawo wannan gir saboda haka magana ce wanda take sananniya wannan kauli na Ibn Majishun shi yasa ma zaka ga a wasu musulmin da ake tattarawa sukan nakaltawa irin wannan sai kaga misali fatawar wani ko risalar wani wasu ma yasu mai da sai zuka ma wannan wani zaka iya daukar ta kamar ta shari wannan makala din sai Ibn Majishun ai kaga wata fatawa ce bada to zaka iya ciro ta sai kai mata sharhi ita ka bi dalla dalla dake dake gababuwan da saboda haka kenan sanan ne magabata yake nuna cewa kan wannan tafarki na gari suke kai kuma lalle tabbatuwa akai shine tabbatuwa akan musulunci kauce ma wannan tafarki kaucewa ne wasa ne da aqida kuma kaucewa ne daga tafarki wanda yake na mazanjiya na magabata wanda suke nagartattu Allah subhanahu wataala tabbatar riga dugamu ya kare zakatan mu daga samun karkata da kuma samun zamiya Allah subhanahu wataala ya tsare imanin mu ya daukaka addinin musulunci da musulmi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Thank you.